أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya saki hada mu a karatun na littafin babban malami Imam Az-Zahabi littafi mai suna Kitabul Kaba'ir inda yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan darasi na 21 akan kabira ta 11 wadda ita ce kabira mai magana akan al-liwat kabira bi ma'ana babban zunubi wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake kama mutum da shi tun anan duniya haka nan kuma a lahira idan mutum bai tuba ba shine babban zunubi wanda ke da kai tsinuwa a ciki ko kuma alƙawari ne ta hukuma to sati da gabata mun fara bayani akan ita wannan kabira inda muka tsaya a inda malik yake cewa wa qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada yace la yanzuru Allah ila rajulin ata zakaran aw imra'atan fi dubriha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada yake cewa ai Allah subhanahu wa ta'ala baya kallon dukkan namijin da ya kusanci matar shi ya kusanci wani namiji ko kuma matar shi ta baya kenan dukkan wanda ya aikata irin aikin mutanen lodi kenan wanda ake ce ma liwadi to Allah subhanahu wataala baya kallon shi a gobe kiyama haka nan yace wa qala abu sa'id as-sa'luji sayakunu fi hadhihi al-umma قوم يقال لهم الرقيون وهم على ثلاثه اصناف صنف ينظرون وصنف يصافحون وصنف يعملون ذلك العمل الخبيث yake cewa as-sa'luki yake cewa zai kasance a cikin wannan al'umma wasu mutane wa'anda ake cewa al-ruqiyun yace waɗannan mutanen sun kasance ala thalathati asnaf sun kasance kashi uku yace sinful akwai wasu wani kashi daga cikin su yanzurun su ɗan kallo ne ba sa hanawa ba sa saba wasinful yusafihun wasu kuma masu bari a yini bi ma'ana su suna ba da dama a yi ya ce wasilfun ya'maluna dalikal amalul khabith wasu kuma su ne masu aikatawa shi wannan aiki ƙazamin aiki kenan me yake so ya ce mana mutane kala uku ne akwai waɗanda su ɗan kallo ne akwai wa'anda na bi safihun kuma na wa'anda su ba sa yi kuma babu ruwansu wasilfun ya'maluna dalikal amal khabith su kuma wasu aikin suke aikatawa wannan kamar yana bada labari ne cewa abinda zai kasance nan gaba a cikin wannan al'umma sai ya ce wan nazaru bi shahawatin ila al mar'ati wal amra zina yace kallon mace da niyya ko kuma da kasadi na sha'awa wal amrat da kuma wata sifa ta mutum wanda ake ce ma amrat wane ne amrat amrat shine wanda gashi ko guda baya fitowa a jikin shi shine wanda idan ka kalle shi daga nesa ka ce mace ce kuma an yi wasu ma masu irin wannan sifa sun mahi matan kyau su ne ake ce ma amarat to wa'annan an same su a wani lokaci a nan baya wanda sai kasance suka yawaita cikin al'umma sai kasance masu kuɗi da shugabanni wa'annan masu irin wannan sifa ake kama suna lalata da su mu yanzu kamar anan muna iya siffanta su da ƴan Daudu amma a wancan lokacin su ba ƴan Daudu ba ne kawai kamar yara ne wanda jikinsu jiki ne wanda ba na maza ba jiki ne mai lauɗi kuma babu gashi ko guda a tare da su suna ake ce ma amarat to a wancan lokacin bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya akwai mutane waɗanda aka samu bisu da aiki illa lalata da irin waɗannan yara to shine sai yake cewa limasu ha anin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana da ya faɗa yace hadisi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yake cewa shine zinal ayn an-nazar cewa ido yana zina zina ido shine kallo wa zinal lisan an-nutq zina ta halshi ita kuma shi ne furtawa da baki maganganu na lalata wa zinal yad al-baqash zina ta hannu shi ne taɓa haramun macar da bata halitta a gare ka ba wa zinal rijil al-khata shi kuma zina ta ƙawahuwa shi ne tahiya wajen aikata lalata wa zinal udhun al-istima zina ta kunne shi ne saurare wan nafsu tamanna wa tashtahi zuciya ko kuma rai za ta so kuma tana marmarin yin haka sai ce amma ba abin da zai tabbatar da aikatatan a aikace ya ce wal farju yusaddiqu dhalika yukazzibu sai kuma farjin mutum ya gaskatar da abin da idan shi yayi na kallo da sha'awa da kuma bakin shi ya furta da kuma hannun shi yayi da kuma kawashi tai in ya so farji sai gaskata ko kuma ya kareta kenan yanzu anan wa'annan gabakuwa namu suna aikata idan suka aikata irin wa'annan ayyuka a matsayin zina ce karama suka aikata a lokacin da suka je suka afka ga yin zina wacce ta hakika to sun gaskatar abin da waɗannan gabaɓuwan nan suka aikata su kuma wannan gabaɓuwa idan baka tuba ba su za su maka shaida gobe kiyama akan cewa sun aikata yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulli shay wa huwa khalaqakum awwala marra qawahuwanka hatta jikinka hannunka bakinka idanka kowace gaba ta jikinka Allah subhanahu wataala zai bata dama ba kai bane zaka sa yi magana a ita ce dan abinda ta aikata ne Allah zai sa ta furta ta ce nayi kaza nayi kaza nayi kaza wanda ya aikata wannan abu sai ringa ce ma gabaɓuwan jikin shi lima shahidtum alaina me yasa kuke mana shaida akan mu sai su ce antaqana Allahu alladhi antaqa kulli shay ai ubangijin da yake ba kowa dama ya magana mu ma yaushe ba mu dama mu yi magana mu yi shaida akan ka kenan kaga muraqabatullah mutum ya ringa jin cewa Allah yana ganin shi Allah yana jin shi Allah yana ganin tururuwa baka a cikin duhun dare a saman dutse baki duk inda ka shiga Allah yana ganin ka duk bawan da yake jin irin wannan akwai abubuwan da ba zai aikata su ba haka nan idan kana ji a ranka cewa wannan gabaɓuwa na jikin ka baki ɗaya duk abin da kake aikatawa za su maka shaida ma to za ka yi tsoron aikatawa sata za ka yi da hannunka za ka yi tsoron taɓa kayan mutane magana za ka yi ta banza a kan wani wanda inda a gaban shi ne ba za ka yi ba to ka sani cewa ma akwai shaida bakinka zai maka shaida tahiyya kai wurin da ba shi ba ko hukazar ta magace ta. To manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka, ya ce gabakinon gabakuwan suna aikata wannan aiki, amma a matsayin kanana ne. Idan mutum ya je afka ya aikata a lokacin nan, ya gaskatar da wannan gabakuwan nashi abinda suke yi ko kuma ya kareta, kenan bawa a gare shi ya rinka yin tuba ga Allah subhanahu wata'ala, kuma ya rinka kiyayewa. Sai ce wali ajali dhalika balagha as-salihuna fil irad an al-murtan. Dalilin haka ne magabata suke tsanantawa akan mutum ya kiyaye alaka da dukkan wanda ya kasance amrad. Me amrad? Wanda muke bayani, wanda ya kasance yana da sifa ta mata, jikin shi jiki ne mai lauɗi, kuma huskar shi babu gashi ko guda, wai ba askiya bane yake, babu ne. Ai ina gani a yanzu ma akwai irin wanda zaka gani shi ko gashi baya hutu mishi. To su wancan na zamanin da su bancin baya hutu musu, kawai in ka gansu ka ce mata ne, saboda akwai waɗanda aka san su matan kyau kamar yadda muka bayani. Yake cewa wa'anin nazari ilaihim, kai har kallon su ma magabata suna tsanantawa akan mutane su kiyaye yawan kallon su. Wa'an mukhalatatihim wa mujalasatihim, da mu'amala da su da zama tare da su a rinda kiyayewa, kuma suna tsanantawa akan haka. Sai ce qala al-Hasan bin Zakwan, Hasan bin Zakwan yake cewa la tujalisu awlad al-aghniya fa inna lahum suwaran ka suwaril adhari. Yace kada ku rinda zama da yara wa'anda suka kasance na mawadata, wa'anda aka fata su fatawa har ta kai su suka fita daga sifa ta maza, har ya kai su jikinsu ya zama wani jiki mara wanda bai da alaka da jikin maza, suna nema su zama wani mata maza haka. Ya ce to a kiyaye, saboda suna da wata sura irin sura ta 'yan mata, shi ne ake ce ma al'azara. Ya ce fahim ashaddu fitnatan minan nisa, irin wa'annan sun yi fitina akan mata, sun yi zama fitina akan mata. Ya ce wa qala ba'du tabi'in, wasu daga cikin tabi'in suna cewa ma ana bi akhwafi ala shabin nasik min sab'in darrin. Yake cewa minar gulamin amrad ya kwaudi ilai, ya ce babu wani abu da nake ma samari wa'anda suka kasance sun kame kansu. Ya ce ba abin da nake musu tsoro sama da tsoron wata dabba mai cutarwa mai farauta, irin kamar misali zaki, ya hiji ma tsoron wannan abin da zai faɗa akan a ce zaki ya biyo ka. Ya ce minar gulamin amrad yaqud ilayhi, daga yaro wanda ya kasance amrad ne mai sifa ta mata, a ce ya zuwa zanna wurinka. Saboda idan ana auna zinubai ba a ce ba gara, a'a, ana nuna maka cewa wannan ya fi wannan. Idan aka ce ma gara, kamar an ce maka gara ka je ka aikata kaza da ka aikata kaza, a'a, ana so a nuna maka cewa wannan zinubin ya fi wannan, zama fitina kuma zama musiba a wajen Allah. Aikata liwaɗi da namiji ya yi zama fitina akan aikata zina da mace, tashin hankalin da ke da kwai na azaba a kan shi. Ya ce wa kana yuqalu, ya ce haka suke cewa la yabitanna rajulun ma amrajin fi makanin wahid. A wannan lokacin nasu su sun san sharrin abin, suke cewa bai dacewa mutum ya kwana a wuri daga shi sai yaro wanda kuma yaron amrad ne, saboda ka aje afka cikin wannan aiki na liwaɗi. Ya ce wa harrama ba'du al-ulama al-khalwa ma al-amrad, malumai wasu daga ciki sun haramta ka zamna duk da cewa namiji ne, amma ku keɓance da kai shi, sun haramta haka. Kaga yanzu namiji da namiji addini bai hana ba ku zamna tare ku biyar, ba matsala ba. Amma idan ya kasance sifa shi sifa ce irin ta amrad, misali a ce ɗan Daudu ku zo ku zamana da kai heshi ku biyar a cikin ɗaki, malamai sun haramta ku, saboda akwai yiwuwar fitina ta akwana, saboda fitinan ne kuma shaitani ne a tare da shi. Yake cewa aw hanut, ko kuma wani biro, misali ko wani biro haka, a ce kawai ku keɓance da kai sai wanda ya kasance ɗan Daudu ne, au hamma, ko ban daki kiyasan alal mar'a kamar misali an yi kiyasi ne akan mace bai dacewa kamar yanda bai dacewa ka kebance daga kai sai mace muharramanka wanda ya kasance haramun ne in dai babu aure a ce kun kebance da ita yanda ya kasance haramun ne ku kebance ko a daki ko a wani wuri da kai sai ita to haka ya haramta ka kebance da wanda ya kasance amrat saboda gudun hadawa cikin aikin na liwali yace li anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma khala rajulun bimra'atin illa kana shaytanu sadisuma yake cewa babu wani wanda zai kebance da mace sai yace sai shaytan ya kasance shine na ukun su duk lokacin da kake bance daga kai sai mace to shaytan ne na ukun akwai wani shaytan yazo ya kawo muku waswasi ya kawo muku matsala a zaman dan haka gudun kar ayi kar ma a fara wannan shine zaman lahiya yace wa fil murdan man yafuqu an-nisa bi husnihi yace daga cikin amrat din wannan da ake magana fa akwai wanda yayi mace kyau fal fitnatu bihi a'zam fitna shi ce ta fi girma wa annahu yumtunu fi haqqihi min ash-sharr ma la yumtunu fi haqqin nisa saboda akwai wa sharri ya abku a zama tare da shi wanda ba a ma same shi ba sharrin a zama tare da mace yace wa yatasahal fi haqqihi min tariqir riba wa sharr ma la yatasahal fi haqqil mar'a yace kuma abu ne mai sauki mutun ya afka cikin mummunan aiki sama da ya kasance tare da mace shi dan ne mai ƙarfi a cikin wannan alaka wallahi kai ku mamaki mutane suna nan ba su da aiki illa wannan wallahi suna nan aikin su kenan kuma ta kan akwai wanda shi ma wasu nema su ringa mai irin wannan isharata tunda ana yi ko mutane suna kira wani lokaci suna faɗi ko wani mutum ya tare kai ce maka kaza kaza ana nema a ana mai wasu isharori wanda yake fahimtar cewa kamar irin waɗannan mutane wallahi suna yi wasu sha'awa ce ta banza shi ɗan ya ruɗe suka faɗa ciki wasu kuma tsaye-tsaye ne na babu kira babu saba wani dan fitina sai ce faɗa har akan yara ƙanana kamar yadda ake bada labari wanda sai gabata suke sai ma da kitab fa huwa bi tahrimi aula yace shi yasa yahi zama haramci akan kowanne wa qawil as-salaf yace fi tanfir minhum wa at-tahdhir min ru'yatihim akthar min an tuhsa yace maganan magabata wanda suke ma mutane kashedi akan suke yayi wannan abu yace magana ce mai yawa wanda ta huce al-sama yace wasammuhum al-antan sai suke sanya ma irin wannan alaka al-antan kamar wani virus shine ake ce ma antan wani virus ne kawai yake yawo tsakanin su li'annahum mustaqdiruna shar'an saboda a shar'ance su abin tsantsani ne abin kyama ne abin gudu yace wasawa'un fi kulli ma zakarnahu nadarar mansubi ila salahi wa ghairihi yace cewa duk dai ne ko ya kasance a babin wanda muka ambata yace ko kuma a wani babi daban wanda ya kasance ana aikatawa da mata wanda ya kasance ila salahi wa ghairihi yace wa dakhala sufyan al-thawri al-hammam yace wa dakhala sufyan al-thawri ya shiga ban daki fa dakhala alayhi sabiyun hasn al-wajh kawai ya shiga ban daki wani dan yaro hebi kuma ya ga yaron yana da fuska mai kyau sai yace to akhrajuhu anni ku hudda wannan yaron daga wuri na fa inni ara ma'a imra'atin shaytanan yace ina ganin shaydan a tare da mace yace wa ara ma'a kulli sabiyin husn yace bid'atu ashra shaytan yace amma ga yaro irin wannan amradin yace nayi ganin shaytani sama da goma akan tare da shi saboda fitina da ke da kai akai yace waja'a rajulun ila al-imam ahmad imam ahmad wani zo wajen shi rahimahullah wa ma'ahu sabiyun husn hasan yana tare da wani yaro mai kyau fa qala al-imam sai imam yake ce mishi ma hada minka wannan me alaka da shi qala ibnu ukhti yace dan ɗan uwa ta ne yace qala la taji'u bihi ilaina marratan ukhra kada ƙara kawo mana shi nan a karo na gaba wala tamshi ma'ahu fi tariqin kawai kada ka dinga yawo da shi akan hanya li Allah ya zunnu bika man la ya'rifuka wala ya'rifuhu su'an saboda kan mutane su dinga zargin ka wanda bai san ka ba, bai san shi ba, bai san alaka da shi, bai ringa ma zato na banza, kaga kiyayewa. Yace waruya anna wafat Abdul Qais, akwai wafat na Abdul Qais, wanda wafat ne na wani wanda ake ce ma Ashash. Lamma qadamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, lokacin da suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kana fihim amrat hasan, akwai wani amrat yana da kyan huska. Fa ajalasa wan nabi sallallahu alaihi wasallam khalfa zahri, manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya mida shi baya ya zauna, sai yake ce min inda ma kanat fitnatu daud alaihi salam min an-nazar, yace fitnat daud ta kasance daga kallo. Hadisin bai da kyau, hadisi ne da ifi, amma din yake nuna mana, yana nuna mana kiyayewa ka aje a fada cikin fitna. Wa anshadu shi'ran, sai suka yi wani shi'iri wanda yake jan hankalin mutane akan kiyaye wasu abubuwa. Yace kullul hawadith mabda'uha min an-nazar, duk abin da ka ga ya abu, asalin farko yana fara daga ido ne. Wa mu'zamun nari mustansar sharar, yace mafi yawa kuma manyan abubuwan da suke kai mutane gidan wuta, yace daga kananan abubuwa ne waɗanda mutane suke renawa. Yace wal mar'u ma dama za aini, yace bi qalbiha fi a'yuni ay yuqallibuha fi a'yuni al-ghayri mawqufun 'ala al-khatari, yace ma dama mutum ya saki idanuwan shi yana jujjuya su ko ina ya ringa kallo, yace to ya sani cewa yana nema ya fada ne cikin hadari. Yace kam nazratun, yace fa'alat fi qalbi sahibiha aw fa'alta fi qalbi sahibiha aw fa'alat fi kam nazratin fa'alat fi qalbi sahibiha, yace kallo nawa ne wanda ta yi wani tasiri a zuciyar wanda yake kallon. Yace fi'l istihami bila qausin wala witr, yace ta yi jiha bi ma'ana ta soki zuciyar mai kallon irin sukar da mashi yake mata, wanda babu wata makariya, kawai suke kadai, kawai daga kallo wanne ya kawo maka fitinar da kar sai ne zaka gani, kinan komai yana fara daga ido ne. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake umurtar mu akan a kiyaye idanuwa. Allah subhanahu wata'ala shi ma ya ce mana kullul mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, haka yace wa kullul mu'minati yaghuddu min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Allah subhanahu wata'ala ya ce mummunai su rike idanuwansu, mummunai mata su ma su rike idanuwansu, kenan kada ka saki idan ka yi kallon komai. Iya daga cikin musibar da mutum yake samu idan saki idan shi yana kallon komai, Allah ya da ya nani zuciyar shi daga basira daga kuma ganin alkhairi. Fitina ce ba karama ba. Yanzu kaga mu muke tare da wannan fitina ta masiwa ta salula, gashi nan dai abubuwan da ka shiga da su su ciwo ga sani, idan baka kiyaye ba sai ka fada cikin wannan fitina. Illa man rahimallah, yace wa kana yuqalu an-nazar baridu zina, suna cewa ido ko kuma kallo shine dan sako na zina. Yace wa fil hadith, yace an-nazaru sahmun masmumun min sihami iblis, ido kallo wannan yace wani makami ne, wani mashi ne mai guba daga cikin masussuka na iblis. Faman tarakahu lillah, wanda rihe idanuwan shi saboda Allah, awrata Allahu qalbahu halawata ibadatin ibadatan yajiduha ila yawmil qiyamah, wanda ya rihe idanuwan shi saboda Allah, to Allah zai gadar mishi, zai wadata shi da wani ɗanɗano a zuciyar shi na ibada wanda zai same shi har zuwa tashin kiyama. Kenan sai mun ji tsoron Allah, mun kiyaye kalle-kalle da idanuwa. Sai ma lagita fasalun fi uqubati man amkana min nafsihi ta'iya, fasalin da zai mana magana akan uqubar wanda ya biye ma san ransa akan wannan aiki. An Khalid bin Walid, irin uqubar da ake tana dama mutum a nan duniya hukuncin shi kenan, da kuma wanda zai faru da shi a lahira. Khalid bin Walid annahu kataba ila Abi Bakr Siddiq, sai rubuta ma Abu Bakr Siddiq wasiqa, shi yana wani gari yana hukunci, sai rubuta mai wasiqa yana tambaye shi annahu wajada fi ba'd an-nawahi rajulan, yake yunka fi dubrihi, ya samu wani namiji yana riwadi, yake tambaya Abu Bakar ne hukuncin shi. Shikenan fastashara Abu Bakar as-sahaba radiyallahu anhu fi amri, Abu Bakar sai shawarci sahabbai akan wannan al'amari. Faqala Ali bin Abi Talib, sai Ali bin Abi Talib yake ce mishi inna hadha dhanbun, wannan laihin wannan zunubin lam ya'malahu illa ummatan wahida qaumul lut yace babu wanda suka aikata wannan aiki sai al'umma guda ɗaya sune mutanen lut yace wa qad a'lamana allah ta'ala bima sana'a bihim kuma allah subhanahu wata'ala ya gaya mana wata hukuma ya musu yace ara an yuhraqa bin nar alimin abdalla sai yace shi yana ganin kawai duk wanda aka kama na aikin a samu wani rami kawai a hura wuta a jefa shi bai da amfani cikin al'umma fa kataba abu bakar ilayhi an ahrikuhu bin nar fa ahraqahu khalid abu bakar ya rubuta min takarda ya aika mai yace duk wanda ka samu yana aikata wannan aikin ko na shi da wuta khalid bin walid kuma ana aika mai kai tsaye aikata ya kama sai toya su baki dan a nuna ma mutane tsananin laihin da suka aikata kuma hallau ya kasance wa'azi ga wanda zai nema aikata a gaba saboda mutanen lut idan mun mance ba ai bayan Allah subhanahu wataala ya sa an juye garin ai ruwa aka musu da duwatsuna na wuta to wannan dalilin ya sa to duk wanda aka kama na wannan abin ko a dora shi saman wani bene a naso shi kuma hallau a rako shi da duwatsuna ko kuma a mai wannan hukunci wannan shi ne dalilin shi al'umma ba ta zama lafiya da irin wannan laifi al'umma a cikin al'umma a samu wasu suna aikata irin wannan lalata a samu kwanciyar hankali da nutsuwa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasa wa qala ali radiyallahu anhu ali radiyallahu anhu yake cewa man amkana min nafsihi ta'iyan hatta yankiha alqallahu alayhi shahwatan nisa wa ja'alahu shaytanan rajiman fi qabrihi ila yawm al-qiyamah yace duk wanda ya biye masa ran shi yace yake aikata zinace to Allah subhanahu wa ta'ala zai mishi hukuba ta bala'in sha'awa ta mata na banza wanda zai zame mai kamar wani shaytani ne la'ananne har zuwa kabarin shi kuma har zuwa ran tashin kiyama duk wanda ya saki jikin shi akan biye masa ran shi a ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu duk wanda ka gani yana bi masa ran shi a komi kawai ran ka yace ma aikaje ka aikata kaza ko kaje ka aikata ba gardama ba cijewa ba tana Allah yana ganin ka ba tana komi kawai daga ranka yana son abu ko kaje ka aikata ka ringa bin duk hanyoyin da zaka ba kaje ka aikata to duk wanda yake bi masa ran shi tabbas nadama tana biyowa ba duk wanda ka samu yanzu an samu an kama shi da wani laifi da ya aikata ko an rihe shi ko kuma abin ya biyo shi baya ya rasa yadda zai da shi ya zame mishi wani dabaibayi a rayuwar shi to in ka bibiya gabaki da in zai gaya ma gaskiya kawai san ran shi ne gashi ya kamata a ce wannan abin shi da kanshi in zai ma kanshi wa'azi ya kamata a ce ya kiyaye wannan abin amma kawai bai ma san ran shi zai aikata ba karamin musiba ba ce wallahi bin san rai yace wa ajma'atil umma ala anna man fa'ala bi mamlukihi fa huwa lutiyyun mujrim kai al'umma sun hadu akan cewa ko da bawanka ka aikata wannan aiki da shi aiki ne ka aikata na mutanen lut wanda kuma ka tantance duk hukuncin da yake tantance a maka dole cewa bawanka ne ai yanzu misali in baiwa ce ya halatta mutum yana da baiwa ya kusance ta to in bawa ne namiji bai halatta ka je ka kusance shi ta hanyar liwaɗi wanda ya aikata wannan ya aikata liwaɗi za a mai hukuncin za a mai wanda ya aikata wannan aiki ya ce min ma ruya anna isa ibn maryam isa alaihi salam dan maryam ya ce marra fi siyahatihi ala narin tuqadu ala rajulin allah subhanahu wataala ya gwada mishi wasu wanda ake musu azaba a gidan a cikin wuta fa akada isa alaihi salam marun liyutfa anhu sai ke kokarin kamar irin an nuna mishi gashi nan ana azabtar da wasu sai ke kokarin ya za a yi kashe musu wannan wutai shikenan fanqalabatin naru safiyyan wanqalabar rajul naran sai gani wutai da wani yaro ne da wani namiji ake ma azaba ta kama wannan fata'ajjaba isa alayhi salam min dalika annabi isa yake mamakin wannan abu wa qala ya rab raddahuma ila halihima fid dunya li as'alahuma an khabarihima ya Allah amido musu kamar yadda suke haka a duniya domin ina so in tambaye su shikenan sai aka bashi su haka kamar yadda suke rayuwa a duniya aka huddo su aka ce tambaye su me suke aikata fa ayahum Allah Allah sai ya raya su yaje kabarin su aka tada musu gasanan a rai fa izahuma rajulun musabi sai ga namiji ne da wani yaro fa qala lahum isa alayhi salam sai annabi sake tambaye su ma khabarukuma me labarin ku ake muku wannan azaba a gidan wuta fa qala rajul sai namiji yake cewa ya ruha Allah ya kai ruhi na Allah inni kuntu fi dunya mubtala bi hubbi hada sabi namiji yake cewa ni na jarabtu da san wannan yaro a duniya fa hamalatni shahwa an fa'altu bihi alfahisha har sha'awa ta dauke ni je na aikata alfasha da shi yace falamma amitu wa mata sabi lokacin da na mutu yaro ya mutu yace sayyara naran yafriqul sai Allah ya sanya wuta take kona ni marratan yace ta kona ni wannan gamin hallo ta koma ta kona shi yaron marra yace fa hada azabuna ila yawmil qiyama wannan kuma ita ce azabar da aka tana da mana zuwa nan tashin kiyama sai ce na'udhu billahi min adhabillahi wa nas'aluhu al'afwa wal 'afiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tsari daga azabar shi muna roƙon shi ya mana afwa ya ba mu lafiya wa tawfiq lima yuhibbu wa yarda kuma ya dakatar da mu ga abin da yake so kuma ya rinna shi sai ce hallu fasl yace wal fasl yace wa yaltahiqu bil liwat ityanu al mar'a fi dubrihi duka yana daga cikin liwadi mutum ya je ya kusanci matar shi daga baya shi ma a matsayin liwadi mimma haramahu Allahu ta'ala wa rasulu daga cikin abin da Allah subhanahu ta'ala ya haramta da kuma annabin shi qala Allahu azza wa jalla Allah madaukakin sarki yana cewa nisa'ukum harthun lakum fa'atu harthakum anna shi'tum yake cewa matecinku gonakinku ne ku je wajensu ta yanda kuke so ai kaifa shi'tum muqbilina wa mudbirina fi simamin wahidin ai mawdi'in wahid kuna iya zuwa ku kusanci iyalanku ta kowane irin salo amma banda ta addubara wa sabab nuzul hadhihi al-aya anna al-yahud fi zaman nabi sallallahu alaihi wasallam dalilin saukar wannan aya yahudawa a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kanu yaquluna suna cewa idza ata ar-rajul imra'atahu min dubriha aw fi qubliha ja'a al-walad ahwal suna cewa idan mutun ya kusanci iyalin shi daga baya duk da cewa ba ta hanyar addubara bane ba sai suke cewa ai dan yana zawwa ahwal bi ma'ana idanuwan shi suna zawwa a juye dalilin wannan abin da ya aikata fa sa'ala ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sahabu manzo sallallahu alaihi wasallam sai suka tambaye shi an zalika akan wannan fa anzalallahu hadhihi al-aya takdiban lahu sai Allah ya sabkar da wannan aya domin ya kareta su yace nisa'ukum hatun lakum fa'atu harthakum anna shi'tum matekinku gonakinku ne ku kusance su ta yanda kuke so mujibatun aw ghayru mujiba ghayra anna dhalika fi simamin wahid ya kasance amma ta hanyar da aka halatta ta hanyar da aka shar'anta ta hanyar da yaro yake fitowa wannan hadisi ne na Muslim yace wa fi riwayatin yace a wata riwaya ittaqu ad-dubra wal hayd ku kiyayi ad-dubra da kuma lokacin da mace take jini na al'ada wannan wurare ne wanda haramun ne ka kusanci iyalinka ta nan ko kuma idan suna jini na al'ada haramun ne ka kusance su haramun ne idan ana jini na al'ada a kusance su manzo Allah subhanahu wataala yana cewa wa yas'alunaka anil mahid ko suna maka tambaya akan mata a lokacin da suke jini na al'ada sai ce qul huwa adan ko fa'tazilun nisaa fil mahid shi kin akwai cutarwa a tare da shi ku kiyayi mata a lokacin da suke cikin jini na al'ada wala taqrabuhunna hatta yatahun kada ku kusance su har sai sun tsarkaka har sai jinin su ya tsaya to kun za ku kusance su a lokacin da yake zaman halal amma idan ka kusance su ba tare da ka tabbatar da sai tsarki ba to ka aikata haramu kuma akwai kafara ma akai har sai kai sadaka ma tukuna domin kafara abin da ka aikata saboda abu ne wanda Allah subhanahu wataala yace a nisance shi hadisi ya tabbata daga ummuna Aisha Allah ya kara mata yarda wasu suke zawa suke tambayarta suke cewa ya Aisha tunda shi wanda yazo ya tambayin ma har yana jin kunya take cewa ai ni ma aiye kace kaka ji kunya ka tambaye ta abin da kake so ka tambaya sai yake cewa ma li rajuli min imra'atihi wa hiya ha'id, idan matan mutun tana cikin jini na al'ada menene halatta a gare shi? Sai Aisha take ce mishi lahu kullu shay'in illa farjaha, komi yana iya yi amma banda abin da shahi farjinta. Kenan ba kusantar mace a lokacin take cikin jini na al'ada, aikata wannan haramun. Akwai waɗanda suna yi wanda ba su da addini, kuma a cikin wanda ba su da addinin ma su ma suna kiyayewa, kuma abu ne wanda tunda Allah subhanahu wataala ya ce huwa adhan, akwai cutarwa. To wallahi idan ba ka kiyaye ba, Allah subhanahu wataala zai fitine ka da kuma cutarwar da baka ma san ba maganinta. Wannan sunna ce ta Allah subhanahu wataala. Sai ke cewa wa qawluhu fi simamin wahid ay fi mawdi'in wahid wa huwa al-farj li'annahu mawdi'ul harth ay mawdi'u mazra'il walad, da ake magana a ce fi mawdi'in wahid aw fi simamin wahid, kenan takafa guda, ana magana ne akan inda yaro yake hutuwa, inda yaro ake aihushta. Yace wa amma dubr, yace amma abin da shaye a dubra, yace fa innahu mahallun nujum, yace shi wannan wuri ne na kazamta, wuri ne na sulajaman, na hudda kazamta, iska ce ko kuma bayan gari wajen kazamta, kai kuma ka zo ka babu ma abin nan. Yace wa zalika khabithun mustaqbal, yace saboda shi ne ce abu ne mara kyau, abu ne kuma abin tsantsani. Yace wa qad ruya abu huraira radiyallahu an, abu huraira ya rawaito an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mal'unun man ada ha'idan aw imra'atan fi dubriha, yake cewa la'ananne ne, Allah ya tsine ma duk wanda ya je ma matar shi ta addubra ko kuma tana cikin jini na al'ada. Wannan akwai la'anta, Allah subhanahu wataala ya ce zai tsine ma duk wanda ya aikata wannan aiki. Kenan kaga abin kiyayewa ne, ba ma kaga an ma yi magana akan mata bare ma wanda ya kasance namiji. Yace wa ruya Tirmidhi, yace Imam Tirmidhi ya rawaito an Abi Huraira, daga Abu Huraira Allah kara mashi yarda, yace anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada, man ata ha'ilan aw imra'atan fi dubriha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammad, yace duk wanda ya kusanci mace tana al'ada ko ya kusanci mace ta addubara ko kuma ya je wajen boka ko dan jiba, yace faqad kafara bima unzila ala Muhammad, hakika ya kafirce ma abinda aka sabko ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yace faman jama imra'atan wa hiya ha'id, dukkan wanda ya kusanci mace alhali tana cikin jini na al'ada, yace aw jama'aha fi dubriha ko kuma ta baya, fa huwa mal'unun, yace shi kinnan yace yana daga cikin tsinannu, wa dakhilun fi hadha alwa'id ash-shadid, kuma yana cikin wannan alkawari da aka yi na azaba mai tsanani a kai. Yace wa kada idza ataka hina, haka idan ya tafi wajen boka, wa huwa al-munajjam, shi ne dan diba wanda zai yi diba ko da tarmamu ko ya yi diba ko da ƙasa ko kuma in ka zo diba baka tabji, yace ma ka ɗauki wani abu daga ciki ya lissawa ya lissawa, ya ce maka akwai alheri, ya lissawa ya lissawa, ya ce maka akwai sharri, ko ya dafa ƙasa ta gidan tururuwa wanda aka zuba a cikin zawadi, haka wa ake yi, zawadi ake samuwa, sai a dauko ƙasa ta tururuwa sai a zuba su, ita ce ake daddafawa ana dibawa. Dai a diba a ringa ya maka gaibi, a ringa ce maka an maka sata, a ce maka wanda ya maka satan shi ne wani, wani mutum ne wari misali ko gajere ko dogo, yana da kaza yana da kaza, kawai in abokin kina da wannan siffar kawai shikenan kai ta zargin shi, kace kawai wani ne, ya aka ka san wani ne, yace wallahi kawai wani ne, yayi karantsuwa ya aka sani, yace ai wani ga yanzu nawa suka gama rigima, nawa mace za ta je wajen boka ta gaya mai larurarta, tana wata rashin lafiya ce, Allah ya jarabce ta da ita. Mutum bai faɗuwa rashin lafiya ne, kana ci kana sha yau da gobe ba dole kai rashin lafiya ba, tana ga irin abubuwa da suke yawo a duniya kala kala, wani lokaci zaka yi ramasan wani virus din ma ta hanyar lumhashin ka da wani ma zaka dauki wani abu abu gashi nan ko ina ana samu kawai mutum sai faɗi rashin lafiya ko wani abu ya same shi kawai sai ya ji wajen boka ya ce a diba mashi shi kuma da yake ya san salo na irin wannan kawai ya ce mata aiki shi yake ce ta miki in kuma lokacin asirin shi ne ya tonu wadda ta ga in bata da armi ba shi kenan ba ita bata da armi sai ka ce kishi yake ce ta miki kaza ya ce to ni armin ma ban da dawa kuma yin tsoro to kwana hessu ce ma wane wallahi da yawa suke haɗa rigima kan wannan abu kuma wani lokaci rigan malinta ce kai kawai a wajen kamalar Allah ya sanar da shi ya san Allah ai ba zai huɗa abin da ba shi ba kawai sai a je a sa shi gaba kawai shi kenan ya ringa ɓatar da mutane dama shi ɓatacce ne ko ya ɓatar da mutane to wannan abin shirka ne ba shi da kyau duk wanda ya yi idda'in gaibu ya kafarta wanda ya ce ya san gaibu ya kafarta qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah Allah ya ce babu wanda ya san gaibu sama da ƙasa ya ce sai Allah haka ya ce wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu Allah kadai yake da mabudin gaibu babu wanda ya sani shi ka kiyaye kanka da mabudin gaibu za ka bude ma koha kanka koha ta kafirci kai kuma wanda zaka ringa zuwa a ringa maka zaka sa kanka cikin fitina da baka iya rayuwa in ba a gaya maka wanda yake faruwa gobe sai ka ga mutum ya sawaya kawai shi biya wai shi biya ringa tafiya cikin duhu ba ya za a ringa rayuwa a makafci ban san ba suwana da suwana abinda suke kulla mani a yi an buga mani buga mani san me ake kullum a wajen aikinka kana kallon wane da kaza kana kallon wane kaza abokan zaman ka kullum ka shiga fitina kai tawakkali ga Allah ka wadatu da azka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu shikenan ka huta duk me yin wani abin sheji kai kawai in ka tashi da sai bayan asuba in ka kare sallah ta asuba karanta azkar inda aka ce karanta nan da sai la ilaha illallah بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء هو السميع العليم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه ككرنتا كوداتا ازيتك تيوا الله زي تري كومي باي شيكن هانكلنك زي كونتا بكا صورن كوا كانك اسما زكاي رايوا سورة كاسن با وندي يسي مكا وانا ابو ان با الله غير قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمن كريك ولن قائدة أن لا بادا با أبن دزي ساميم سي أبن دأن لا قدر تامنا ولن ألا هم شيني مجب أنت لمرم وعلى الله قال لا فليتوكل المؤمن ممن يكما دأتي رنجة وقال كدك رنجة نركو كدن akan cewa wani zai iya mako na wanda ba Allah kadarta maka to haka zaka rayu lafiya amma wallahi in ya kasance kullun tunaninka adiba maka kullun tunaninka ka amana kaza ka ai kaza ka ai kaza bala zaka rayu kullun cikin bala'i a zuciya ya za ai ka ji sanyi a ranka ya za ai kai walwala kullun cikin kunci ka annama ya sa abu fi sama kullun a takura zaka rayu wallahi ka saki jikinka kai rayuwarka ka karanta azkar inka na sahi ka karanta na malici in za ka kwanta kai azkar inka shi kenan ka urma Allah al'amarin shi Allah ke komi in ka samu Allah ne in baka samu ba Allah ne kuma shi yake ba da ka roke shi kuma zai baka yanda ya ba kowa kai ma zai baka kai baka iya kiyaye kanka da kanka idan wani abu zai same ka qul la amliku li nafsi darran wala naf'a baka iya in Allah ya kadarta maka wani abu zai same ka baka iya kiyaye ma kanka da baka kiyaye ma kanka in Allah ya fifaci ka zuri mun karanta wani hadisi satin da ya wuce a adabul mufrad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan Allah ya kaddara ma bawa cewa zai mutu a wuri kaza sai sanya wata buƙatar shi a wajen. Misali, idan Allah ya kadarta a yamai za ka mutu, kawai ƙasar ta yamai take, sai Allah ya kadarta maka cewa wata takardar ka ta huto kuma ana buƙatar sai ka je da kanka. Kai kama hanya ka dai, kana jin daɗi za ka amso takarda kawai da ka je lokaci ne. Nawa magani misali, wanda kawai ya yi balaguro amma bai dawo ba, wata buƙata ta yi, to Allah ya kadarta ma cewa can ne lokacin. To haka a rayuwar taka take duka. Zagga wani arzikin zai same ka, kawai Allah ne ya kadarta maka cewa je kawai kaza. Kawai kana zuwa sai ka gama da wani. Allah ya kadarta ta wannan ci. To wani kaza kaza in takardun aiki ne gura mi kake yanzu a banna komi ko ina kaza to ka takardu shikenan gani kawai mutum ya samu aiki. Sai ka dinga cewa kawai wani abu ya ce mini in ji, haka Allah ne kadarta ka. Wani abu zaka dinga ji kawai ce maka je kawai kaza. Kawai ka dai. Ko kirayi wani, kawai ka kirayi shi. Ko kaje shi ma ya zo kawai irin wannan nawa akai ka tafi. To haka Allah ke kadarta tsarin rayuwar shi, abubuwa na alkhairi da na sharri haka suke faruwa. Wani lokaci zaka zabura kawai kace bari in je wuri kaza, tana buƙatar ma ba ta wata buƙata bace ta aso a gare, kawai wani abu sai faru, accident ne, karaya ce, ko wani abu kawai gani ya faru. To Allah ne in ya kadarta abin shi ba mai iya kaucewa a kai, to ka roki Allah ya kiyaye ka. Amma idan kada mu da zuwa wajen bokaye wajen ɗan diban wannan wallahi ɓadda kan zasi, shi ma zai iya kiyaye kanshi da wani abu, shi ma zai iya kama kanshi alheri. Wannan zaka same shi a wuri kaza wuri mara kyau, wallahi daidai kake samu cikin wata ni'ima mai kyau wadda abun mangari ka ce da ma an samu irin tashi, da wahala kake samu masu irin wannan su kasance cikin wannan ni'imar, mafi yawa wahala ce kake in ba yanzu na zamani ba da suka dan waye suka samu ɗan ziyara suna ba su kuɗi biya. Amma da misali irin boka ko wanda ake ɗan tiyatar da shi sai gani a daji yake a ƙazami ne gashi nan cikin wani wuri mara kyau yana rayuwa ga ta rayuwa mara daɗi wanda kai ma baka fatar kasance a wurin shi kuma wurin shi kaje yi maka wani abu ya ba ka shawabi da bai maka shi. To wannan wanda suke shiga ta malanta kuma su ringa wannan aiki na diba, su ringa cewa a ringa kawo kaza, ana kama sunan ruhannai, a ringa ka kaji, a ringa ka kasa, wallahi su ji tsoron Allah. Wannan ba aiki ba ne wanda annabi ce a yi, kuma aiki ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake hushi da dukkan mai yin shi, kuma dukkan mai yin shi. Manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hadisi sahihi na Muslim, yake cewa duk wanda yake wajen ɗan giba sai ya gaskata shi akan abin da ya gaya mashi, ya ce ai wani ne maka za haihuwa, ni dama na ga alama kana gaskata shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace faqad kafara bima unzila ala Muhammad, hakika kafirce ma abinda aka sauko ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yace kai duk wanda yake wajen ɗan diba lam tuqbal lahu salata 40 yawman, Allah baya amsa shi sallar shi ta kwana 40 kuma sai kai to gote ne fitina ta yi wani zakka yi sallar ko ba amsa, wallahi sai mun kiyaye su wai mutuqba wajen azkar da aka koyar da mu suna nan addu'i kaya guda mai kayan bukata gare mu tashi cikin dare mu gaya ma Allah, wallahi Allah zai ba mu. Manzon sallam ya tabbatar mana cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana saukowa a saman duniya, yace ina mai roƙona in bashi, ina mai neman gafara ta in gafarta mishi, ina mai wata bukata a biya mai bukatar shi. Duk dare Allah yana saukowa a saman duniya, yayi wannan shela ka tashi lokacin nan gare hudu tashi uku da rabi tashi ki tsarki kai arwalla dauki qur'ani ka karanta tashi kai rukuyi kana karewa shiga istighfari shiga azka kai tayi kanka lissawa ma ka bata ma kanka lokaci ka ringa cewa kai kaza kai tayi kawai subhanallahi wa bihamdihi ne misali ita da yake an bada adadi kai so 100 irin su la ilaha illallah kai tayi salatan annabi kai tayi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wallahu akbar itai subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshi wa bidada kalimatihi itai idewa kana yi can daga hannu kuma kace ya Allah gafarta mu, ya Allah ka bani kaza, ya Allah ka mana kaza, ya Allah ka mana kaza. Idan ka kare addu'ar ka kuma ka bita da istighfari har alfiji da kito, to wallahi duk abin da ka sa gaba ka karshe shi Allah ya maka. Kai kanta asiri da ba wanda ya san kana ne,
tsakaninka da ubangijinka kadai zaka yi kanka duk bukatar da kake da Allah zai biya maka kada ka roƙi da zuwa wani sai wani ya maka sai wani ya maka Allah bai shar'anta ba bai kayyade ba cewa addu'a sai wani ya maka tukun za a biya maka bukatarka a'a babu wannan kaida a addini a da an roƙi mutane da wannan kaida amma babu ita a hakikani a addini cewa he na je na ba wani kuɗi ko he na je na roƙi addu'a wajen wani ba a ce ba baka ce ma wani kana bara addu'a wannan akwai shi a sunna wani a samu cikin addu'a wani muna bara addu'a wannan ana yi amma ka kayyade kanka kai ka je kai barcinka ka je ka sa wani ya ringa maka addu'a addini bai shar'anta wannan ba babu wannan addini ta ka yi Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayi na suka tambaye ka to ni ina kusa da su haka Allah ya ce ujibu da'wata da'i idza da'a ina karba addu'an mai addu'a a lokacin da ya addu'a haka Allah ya ce wa qala rabbukum du'uni astajib lakum ubangijin ku yace ku roƙe ni ni kuma zan amsa mu kaga ba kayyade ba sai wani su ake kai da kanka saboda ni ita kanta addu'a lokacin da ka daga hannu ka fara addu'a da yaji an rubuta maka ladan kana ibada da yaji an rubuta maka ladan kana ibada wata gara ba ta tabi kuma amsha addu'a taka amsha addu'a a baka abin da kake so kaga da yaji ka samu ladan na ibada saboda a wannan lokacin inda wani karuka ba Allah ba kai kafirci to idan ka daga hannu karuki Allah kace Allah muna kaza to a lokacin da kai wannan addu'a kai ibada kuma Allah zai amsha addu'a ka to biya ma bukatar dan haka kofa ce abu daga kowa ba a rihi ma wani ba kofa sai wani a ba wani kada aka bude ma kofa ba sai wani a tabbas akwai wanda yayi karatu ya san wasu kalmomi da ake gaya ma ubangiji to kai ma ka nima ka san su kama ka nima ka san su kuma kowa burtake kowa na iya sanin su talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslima idan kana da wata bukata ko wani abu na ibada so ake kaje ka nima ka sani kullu wannan da Allah ya ma kowa kulluwa ce tana iya riki duk abin da aka dama ta riki kulluwan mutum har ya mutu ko kashi ɗaya cikin ɗari ba zai dauka ba na shiga din da ke da kai a ciki ko abin da ake bukata in ka gaji ka huta ka amma kwallo ba taba cika ba dalilin ka sa mata abu da yawa kana bukatar ka san wani salo na addu'a ko yanda ake addu'a kaza wallahi abu ne simple in ka mai da hankali kwana ɗaya na biyu na uku ka iya taras istikhara ce dama ana ake kwara maka istikhara ce a koda annabi koya zakka ba Allah zabi ba a barci ba kake ganin wani abu istikhara in kai akwai wanda zai ce na istihara na kwanta barci sai na ga kaza a ba barci ba ake ganin istihara kawai ka ce ma Allah ya Allah ina ba ka zaɓi saboda ka sani ni ba sani ba kai ne masanin gaibi kai ka san menene yayi alheri a gare ni ya Allah wannan al'amari da na sa a gabana in alheri ne ya Allah ka tabbatar mini ya Allah in shari ne ya Allah kawo min da shi shikenan kuma ka kaddara mini alheri duk inda yake ya Allah ka tabbatar mini da shi mine ne za ka gani kawai abin da ya tabbata in kai tsakani da Allah abin da ya tabbata a cikin wannan al'amarin in dai shi abin ya tabbata to Allah ya dora ka sama alheri ne ke idan kuma abin ya lalace to ka sallama cewa wannan zaɓin da ka ba ubangiji shine Allah ya nuna maka cewa shi kin ba alheri bane ka sha maka kankana shikenan kada kai istihara ka ringa shakka ka ringa inda a ba a san haka kawai ka istihara ka ba Allah zaɓi shikenan ka bari abin ya tabbata to alheri ne insha Allah abin da ya tabbata ba kawai kan ma ka waiwaya kawai haka Allah ya so shi ke wannan shine zaman lafiyar musulmi na ga mu fahimci wannan maudu'in da kyau akan abin da ya shahi mu'amala da Allah subhanahu wa ta'ala kada mu ringa yanke tsammani da rahama ta ubangiji mu ringa ganin mu ba mu isa ba mu roki Allah a kowa ya isa roki Allah saboda kowa ba Allah saboda Allah ya ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim ka gaya ma bayina waɗanda suka zalunci kansu la taqnatu min rahmatillah kada ku yanke tsammani daga rahama ta ubangiji inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafara zunubi baki da kaga cewa ya ibadi qul ya ibadi a gaya ma bayina kai ma kana cikin bayan Allah ba sai wani da wani ba kenan kada ka roƙi da wani sai wani a kai ma bawan Allah ne kowata abu da take ka mai da hankali kawai ka roki Allah subhanahu wataala buƙatar ka insha Allah Allah zai biya maka yace wa huwa munajjam wa huwa wa man yad'i ma'rifata shay'il masruq shine wanda yake idda'in cewa ya san abin da aka sace ko ya san wanda ya sace wa yatakallamu anil umuril mughibat ya ringa magana akan abubuwa na gaibi yace fas'alahu an shay'in minha fa saddaqa mutum yaje ya tambaye shi wani abu kuma ya gaskata shi zai duk kaunar san shiga cikin inuwa ta Allah subhanahu wataala sai mana a ƙarshe ki cewa katiru minal juhad waqi'una fi hadhihi al-ma'asi yace dewa daga cikin wa'anda suka jahilci wannan abu yace sun hada cikin irin wa'annan kurakurai yace wadhalika min qillati ma'rifatihi yace wannan kuma yana zawwa ne saboda karancin sanin su wa sama'ihim lil'ilm da kuma zuwa sauraron karatu kaga yanzu alhamdulillah matukar Allah ya taimake mu muna zawa wajen karatu to mu za mu mutu daga cikin layin wa'anda ake zargi da irin wannan abu matukar zuwa wajen karatu tabbas zaka saitu zaka saita al'amuranka zuwa ga Allah subhanahu wataala wallahi in dai kana dagiya wajen karatu to zaka abubuwa dewa sun zo maka da sauki a rayuwa ba za ka rinka tada hankalinka yace walidhalika qala abu darda yake cewa kun aliman yace abinda nake baka shawara ka zama malami aw muta'alliman ko ka zama mai neman ilimi aw mustami'an ko ka zama mai sauraron ilimi aw muhibban ko ka zama mai san ilimin mai san karatun yace wala takun al-khamis fatahlik kada ka zama nabiya idan ka zama nabiya zaka halaka shine mi waye nabiya yace wa huwa alladhi la ya'lam shine wanda bai sani ba wala yata'allam kuma baya neman sani wala yastami kuma baya zuwa ya saurara wala yuhibbu man ya'mal dhalika kuma baya son ma mai zuwa wurin karatun da yin aiki yace kada ka zama mai irin wannan in ka zama mai irin wannan ka zama jahili murakkab mai jahili murakkab wa huwa alladhi la yadri wala yadri annahu la yadri shine wanda bai sani ba kuma bai sani kaga akwai matsala kai baka sani ba kuma baka sani inda a ce ka san eh baka sani ba kuma ka san baka sani ba to akwai wanka nema ka ci to a ƙara ko a gaya mai ko an tabi ka ce a wallahi ban sani ba amma ya kasance baka sani ba kuma ka ringa idda'in cewa ka sani alhali kai da kanka kai ne baka san ba cewa ai baka sani ba to wannan shine jahili murakkab shine kamar sai himarin wannan da kaje ana cewa ya hamilu asfara yace wa yajibu alal abd yace to ya wajaba gabawa an yatuba ila Allah yatuba zuwa ga Allah min jami'i dhunubi wal khataaya daga dukkanin danjin zunuban shi da kurakuran shi dai wa yas'alu Allah al afwa amma mada minhu fi jahli ya nemi Allah subhanahu wa ta'ala ya mishi afwa ya yahe mishi ya mishi gafara akan abin da ya gabata wanda ya aikata cikin jahilcin shi wal'afiyata fi ma baqiya min umri ya roki Allah ya bashi lafiya lafiya ta imani lafiya ta jiki lafiya ta zaman lahiya ya nemi Allah ya bashi wannan akan abin da ya saura na rayuwar shi yace Allahumma yace ya Allah inna nas'aluka al'afwa wal afiya muna roƙanka ka mana afwa ka ba mu lafiya fid din ga addinin wad dunya da kuma rayuwar mu ta duniya wal akhirah kuma da rayuwar mu ta lahira ya Allah ka mana afwa baki daya kuma ka ba mu lafiya idan mun je ya kasance muna rayuwa a duniya lahiya ko mu je lahira kuma lahiya lau kuma ya Allah muna cikin wa'anda kama afwa yace innaka arhamur rahimin saboda ya Allah kai kinnan mai jin kai ne ko mai rahama ne ko mai jin kan arrahimina wanda ka jike to anan muke rihe wannan babin duba da malam ya kama gana ta tuba da wani hadisi na Abu Bakar Siddiq Allah ƙara mashi yarda Abu Bakar yake cewa manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya aikata wani zunubi sai ya tashi ya kyautata tsarkin shi ya kyautata arwallar shi ya yi raka'a biyu ba a ƙayyade ma ba ka karanta kaza ko kaza a'a kawai ka yi raka'a biyu bayan ka ƙare raka'a biyu ka ɗaga hannu da farko kamar annabi salati ka ce ya Allah in ni zalamtu nafsi ni kinnan na zalimci kaina zulman kathira zalimci mai yawa wala yaghfiru dhunuba illa ant kuma na sani ba mai gafara zunubai in ba kai ba fakfir li ya Allah gafarta mu innaka antal ghafurur rahim, saboda kai mai gafara ne mai jinkai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yayi wannan kowani irin zunubi ne aikata, Allah zai yi mai zurbin shi duka. Da ni da kai da mu muna da wani zunubi wanda mun san mun aikata, ga maganin shi a cikin minti biyar. Da niyya a zuciyarka cewa ba za ka sake aikata, da niyya a zuciyarka tana dama akan wannan abin da ka aikata, ko da a ce shirka ce, ko da a ce zinace-zinace ne, ko shaye-shayen giya, ko wani abu, duk girman zunubi in dai ka kyautata niyyarka a zuciya, ka yi raka'a biyu, ka daga hannu ka ce ya Allah ka gafarta mini, Allah ya ce zai gafarta maka. In ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai karanta walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullaha fastaghfiru li dhunubi wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu. Yace wa'anda suka aikata alfasha kai tsaye sai komo cikin hankalinsu sai suka ambaci Allah kuma suka nemi gafarar zunubansu, to Allah zai gafarta musu. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, wa yake gafarar zunubai in ba Allah ba. Amma me ake so da kai? Kai niyya mai kyau akan cewa ba za ka ci gaba da wannan aikin, to Allah yana kallon zuciyar kowa. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah bai kallon jikinka, bai kallon mai kasa, bai kallon a kawai abin da yake kallon zuciyarka ke kallo. Idan da gaske kake a zuciyarka ka nema Allah ya yi ma, to Allah zai yi maka. Wannan alƙawari ne Allah. Kenan dan haka ga abin da yake gaban mu, kuma kada mu ce sai gobe, kada mu ce sai sati mai zuwa, a'a zan sa lokaci a fikulitan insha Allah zan tuba. Wallahi wannan a fikulitan in ka ji ta akabari ka wai waya ka ji ana cewa man rabuka, a'a wallahi ka kiyaye. Allah cewa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, ku yi gudu ku je wajen gafarar ubangiji. Ka san yaushe lokacin ka zai, in yanzu gawo ta gama tuwa, Allah ka dai san lokacin mutum. Kenan lokacin da hankalinka ya komo jikinka akan cewa kana so ka tuba, a lokacin nan za ka nemi wuri ka je kai gauga ka yi arwala ka koma ka koka nemi wuri ka daɗe ka ɗaga hannu ka ce ya Allah ka yi ka aikata wannan abin da muka faɗa na hadisi. Kuma insha Allah za ka samu kai da kanka zuciya ka yi ka ji wani yauni ya saka daga ranka. Wallahi mu gwada mu gani, kai ka ji wani yauni wanda ta yi kima yauni a zuciya ya ɗan ka samu sula jama'a, kuma da niyyar cewa ba za ka aikata ba. Allah taimake mu samu cikin masu tuba zuwa gare shi kodi bishi. Allah gafarta mana su dubban baki daya, kuma ya kiyaye mu da aikata irin wa'annan mummunan alfashar, ya kiyaye al'umman mu baki daya, ya kiyaye ɗan uwan mu da dukkan wanda muka sani da dukkan musulmi baki daya. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.